A yayin da aikin tantance jerin sunayen mutanen da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatarwa majalisar dattawa a matsayin ministoci ke ci gaba da gudana a jihar Gombe kuwa dattawan jihar ne da kuma matasa suka bayyana goyon bayansu wa Hajiya Amina Ibrahim. Matasan sun yi jerin gwano don nuna goyon bayansu.
Mu mun tabbatar da goyon bayan mu, solidarity mu wa Amina, kamar yadda muka tabbatar ita da jihar Gombe ne. Muna so mu ga duniya muna goyon bayan ta 100%. Kuma mun yi tunatin irin abubuwan da tazo ta yi a jihar Gombe da irin contribution da ta bayar. Mun zo mu gaya ma wa iyayen kasa ne cewa mu muna goyon bayan ta, kuma muna yau godiya wa Jalal Muhammadu Buhari da ya debo mutane tsaftatattu irin Amina wanda za ta wakilci jihar Gombe a ministry.
Wannan dalili yasa muka fito muka yi tattaki daga stadium na mu nuna wa duniya cewa mu kishin Gombe muke, saboda haka duk abin da zai ciyar wa Gombe, zai ciyar da Gombe gaba, muna gaban sa. Shine muka kawo wannan gida mai albarka, muka zo mu nuna mu bayan mu da goyon bayan mu ga wannan gida mai martaba da isar mana da godiya da wannan mukami da aka bawa yar mu yar Gombe. Assalamu alaikum.
Su ko dattawan sun gudanar da taro ne a ɗakin gudanar da taro na Amina Ibrahim da farko dai ga Yarima Abdullahi Sarkin Bai.
Muna godiya ta musamman ga shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari, a cikin tunaninsa ya zaɓi mutane 'yan Najeriya ƙwararru wanda suka isa zuwa ministoci a gwamnatinsa. A cikin wannan ƙwararrun 'yan Najeriya akwai ƴarmu Amina, ya Sarkin Fulani
shi kuwa sarkin gabas ɗin Gombe Alhaji Hamisu Yagiɗe Muhammad ya bayyana Hajiya Amina Ibrahim da cewa
ban taɓa samun mata mai halin maza ba irin Hajiya Amina, wanda ta bauta wa Gombe tsakaninta da Allah, ba kuma Gombe kaɗai ba, Najeriya ma gaba ɗaya, wanda shi ne sanadin da Allah ya sa ya ɗaukaka ta duniya ya santa ba don wani abu ba, don aikin ta. Saboda haka alhamdulillah muna kuma goyon bayan ta 100%.
Abdulwahab Muhammad, Murya Amurka daga Gombe a Najeriya.